Yawa ga wata American girl, bari gwada tops ta muji. Hello American girl, my name is King Osi. Ina ɗaya daga cikin sojojin Najeriya wanda ake ci da su a ƙasa. Yawa, come to me my oga. Yalla bai ga can oga na wanda ya ɗauki rigar nan ya bani nasa, ya ce idan na zo muku ƙarin bayani azumman cewa ni su ne. Bismillah mai gida, za ka iya ƙarasowa. Na ji kamar ba ta jin Hausa, sai ka mata da yaren Turanci.
Ta ma taurin kai ko ba ta jin Hausa ne?
Shi ne na ce bari ka za ka sai ka musu ka mata
bayani. Ok, na san kai jaki ne, ba ka iya Turanci ba. So, Mr. Girl, how are you? From which country you come inside to your country? Who is give you permission to come to our country? Wannan daga ganinta su ne ake turo su sojan leƙen asiri.
Mai gida a mata a hankali, a mata.
Osi, kai ba soja bane ba? To no easy. So, ki ba mu amsar tambaye ki, who is give you permission to come to our country? If you don't tell me, I will give you this plane. So, we are listening to you. Kakki bari allura ta ta motsa.
Ka yi haƙuri mai kakarin ka ɗaga mata murya.
Osi, ba ni rigarka, na kore ka, ba rigarka. You are too lazy to be a soldier. Ba za ka taɓa zama soja ba, koma foro. Ka je na yi dismissing ɗinka, sai na neme ka. Ke kuma ina jin ki, give me answer in second. If you don't give me answer, I will, yes. Carry on, permission.
Go down.
Uga, good morning.